Ministoci biyu na jam'iyyar MPN kishin ƙasa da guda na jam'iyyar RDP jama'a ne garan bawul din ya shafa, inji sanarwar da sakataren gwamnatin ta Nijar ya karanto a cikin daren jiya Laraba.
The proposition the Premier Minister chef du gouvernement son nomi.
Yana mai cewa bayan da Prime Minister ya zo masa da sunayen wasu mutanen da yake ganin sun cancanta. Shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isuhu ya naɗa kalla hankurau na PNDS tarayya a mukamin ministan harkokin waje domin mai gurbin shugaban jam'iyyar MPN kishin ƙasa Ibrahim Sannan Salisu Muhammadu na ADN fasaha ke canjin ministan watsa labarai Kubra Abdullahi ta MPN kishin ƙasa, yayin da aka naɗa Sanusi Alhaji Samro na RDP jama'a a mukamin ministan ilimi a matakin secondary domin mai gurbin wani kusa a jam'iyyar ta RDP Sani Abdurrahman. Dama dai tun a yammacin Laraba, shugaban jam'iyyar ta MPN kishin ƙasa Ibrahim Yakuba ya rubuta a shafinsa na Facebook cewa Prime Minister Birjira Fini ya bayyana masa cewa shugaba Isuhu ya ba da sako a sanar da shi cewa baya buƙatar ganinsa a cikin gwamnatin ƙasar. Dalili kenan da ya rubuta takardar murabus kafin daga bisani Hadiza Kubra Abdullahi ta bisahu, matakin da tuni ya samu karbuwa a wurin mayakan wannan jam'iyya irin su Habila Rabi'u.
Sauran abin da ya rage baya sai mu ji nazari mu ga me ya kawo haka, me ya kawo shi shugaban ƙasa zai nuna ma shugaban gwamnati da cewa bai san ganin shi shugaban tarayyar cewa da Alhaji Ibrahim Yakuba a matsayin da yake kan shi. Amma mun yi imani da cewa bisa tsarin da muke da shi da manufar da muka zo da ita a kan tarayyar ƙasar nan, ba mu zo ba don a haɗa kai da mu a yanzari ƙasa, ba mu zo ba don a haɗa kai da mu a lalata ƙasa.
Jam'iyyar MPN kishin ƙasa wacce ta zo ta hudu a zaben 'yan majalisar dokoki da na shugaban ƙasa a watan Fabrairun 2016 a wata sanarwar da ta fitar a makon jiya, ta bayyana cewa ta fara kosawa da halin wasa tare ci bamban din da jam'iyyar PNDS tarayya ke nuna mata, musamman a dangane da zaɓuɓɓukan 2021, inda ta ce madigar jam'iyyun da ke mulki ta yi kane-kane a komai na shirye-shiryen zaben na gama gari. Sai dai jiga-jigan na PNDS na cewa
kaka manta da majority kenan ba PNDS kaɗai ba ce, sannan a cikin majority kenan akwai jam'iyyun da suka yi kishin ƙasa ƙarhi wa'anda da su muke iko yanzu, wanda suna dibitoci wanda sun yi kishin ƙasa yawa.
Dama tun a makonnin da suka gabata wasu jaridu ke cewa ana fuskantar taɓarɓarewar dangantaka tsakanin PNDS tarayya da MPN kishin ƙasa, lamarin da ya sa shugaban ƙasa ya daina zuwa Bulaguro da ministansa mai kula da harkokin waje Ibrahim Yakuba, inji waɗannan jaridu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.